Wannan ya samu ne bayan da kwamitin da babban alƙaliyar ƙasar Justice Sofia Akufu ta kafa a bisa amfani da doka mai lamba 146/4 a kundin tsarin mulkin ƙasar don bincika kokin da wasu ɗiyan Ghana sun kai akan mutanen guda uku. Kwamitin ya bada shawarar sauke su saboda halayyar da sun ka nuna da rashin iya aiki ta amfani da wannan doka. Daga cikin karar da aka yi a kansu, akwai yin amfani da kuɗi ₦3.9 million wurin ƙawa ta ofis da amsar mota samfalin Land Cruiser daga gwamnatin John Mahama har yau, da yin amfani da ₦10.14 million yayin da aka nemi su yi amfani da ₦7.5 million. Wani jawabi daga ministan labarai Mustapha Abdulhamid Aji Alhamis ya ce shugaban ya umarci mutanen guda uku su miƙa duk abin da ke hannunsu ga daraktan albarkatun mutane na hukumar, yayin da yake gode musu game da hidimar da sun kai wa ƙasar. Babban jam'iyyar adawa NDC ba da wata-wata ba ta kira wani taron manema labarai don bayyana rashin amincewarsu ga sallaman mutanen uku suna faɗan cewar wani shiri ne da zai sa a samu yin satar zaɓe.
If you don't have any plans to rig the elections, you would not be doing all these things that you are doing. Tomorrow,
in ba ku da wani shirin sata zaɓe, ba za ku yi abin da kuke yin gaba. Gobe za a nuna fushin mutane a kan titunan. Ya ƙara da cewa,
we will ask a political party with other parties.
Mu da sauran jam'iyyun hadawa za mu haɗu gobe domin sanin diddikin abin da za mu yi a kan lamarin nan. Yayin da muke jiran yin wannan taro, mun buƙaci a bayyana mana dalilan da suka sa aka sallami maga kujerar hukumar da muƙaddasanta guda biyu daga ofis. Na dai tuntuɓe Badi Ibrahim, masani akan shanin siyasar duniya, akan lamarin, ya kuma yi min bayani game da inda wannan mataki na gwamnati zai iya kai ƙasa.
A san kotun Ghana ko judiciary mu, muna da imani cewa suna aiki kan da ya kamata. Dukkan loose election ma tana zuwa kotu, amma ce wai da samu tangarda a jefi juna ko a jima juna ciwo. Lokunta da yawa kasan Ghana ba mu samu haka. Intellectual discussion ne za samu. Amma abin da zan gaya ma shi ne, matakin da aka ɗauka ga komawa baya zai yi. To shi da mun roka, mu da muke fashin baki yau da kullum, ko da ma an zaɓi wani mutum daban ya zama electoral commissioner, ya kamata a samu dace across political party lines. Jami'an siyasa duka a zauna. Amma samun wannan dace shi kuma zai yi.
Abokan adawa sun sha alwashi za su yi zanga-zanga yau Juma'a in Allah ya yarda. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.